الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 13 ga watan Juma'a al-akhira, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1442, wanda ya dace ma 26 ga watan 1 shekara ta 2021. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Fadlul Islam na Ash-Shaykhul Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am.
Sharda ne suke nuna da cewa wa'annan mutane ya kamata a shawarce su.
Kamar wasu mutane?
An ce yin zai yi wani alamari ya nemi shawara makarraban shi. Sannan makarraban wannan wa'anne ne ya kamata a shawarce
su. Wai dangane da neman shawara, kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sunnanta mana ya ladabtar da mu, in mun sa wani al'amari mai mahimmanci gaba, to ya kamata a farko, kafin mu shiga cikin al'amarin gadangadan, mu yi shawara. Kamar yadda malamai suke faɗa, ita shawara duk wanda zai neme ta, to bayan da za a yi ya tabi a cikin al'amarin shi. Kuma shi yana nuna mana cewa ba sai in mutum ba shi da wani ra'ayi mai dacewa ko wani rashin tunani da dogon tsinkayi zai nemi shawara, duk hankalinka, duk tunaninka, duk tsinkayenka a matsayinka na mumini, ka tabbata an sunnanta maka neman shawara. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk tsabar hankali da Allah ya bashi, da tsinkayen nesa, da sanin ya kamata, Ubangiji ta'ala ya umarce shi cewa ya shawarci mabiyansa. Kamar yadda can cikin suratu Ali Imran Ubangiji ta'ala yake ce masa, wa shawirhum fil amr, ka shawarce su game da wato wannan lamari, ma'ana duk wani lamari. Me ake nihi anan al'amarin yaki? To amma sai ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wani al'amari in ya tinkaro, manzon Allah yakan shawarci sahabbansa, yaya kuke gani, yaya ya kamata a yi. Kuma haka can cikin suratul shura Ubangiji ta'ala yake bayyana mana sifa ta mu'mine, halinsu shine shawara tsakaninsu, kamar yadda ya ce, wa amruhum shura bainahum, lamarin mu'mine shawara ne da tattaunawa tsakaninsu. To don haka, waɗanda ya dace mutum ya ba shawara ba sai makusantan shi ba, mutanen ƙwarai, nagartattu, masu tsoron Allah, kamar yadda malamai suke faɗa, shawir fi amrika alladhina yakhshawna Allah, ka shawarci waɗanda suke tsoron Allah game da lamarinka. Saboda shi mai tsoron Allah mutumin ƙwarai, baya ba zai yi maka wata rufa-rufa a bayyana cewa kamar ko wani abu da yake samu na intire daga bangaren shi dan bangaren ka gaskiyar al'amari zai fito ya fada maka in abin nan ya kamata akwai alkhairi a cikin shi misali a bayyane ya nuna maka ga hanyoyin da zaka bi gaskiya zai fito ya gaya maka in ya san al'amarin nan akwai cikas a cikin shi to baya maka rufa-rufa zai fito fili ya fada maka hakikanin al'amari to dan haka shi mai tsoron Allah shine yake tsantsanta nasiha ga duk wanda ya nemi shawarar shi shi ko in aka ce nagarta tana karkashin bin alqur'ani da sunna mutumin da ka fahimci cewa mutum ne wanda yake mai kwatantawa mai riko da addini mutum ne wanda yake mai san gaskiya to irin wannan sawa'an makusantanka ne ko ba makusantanka bane idan ka tashi wani al'amari to su ya kamata ka shawarta kuma in ka nemi shawara an baka shawara to ita wannan shawara ka rike ta a matsayin sababi ce kar ka dogara akan ta ka rike ta a matsayin sababi sai ka maida lamarin ka zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ka roke shi ka kaskanta kai zuwa gare shi domin cimma burinka kamar yadda Ubangiji ta'ala da ya umarci manzansa da yin shawara da yace wa shawuruhum fil amr sai ce fa idza azamta fatawakkal ala Allah in har ka yanki niyya cewa abin nan zaka aikata shi to ka dogara ga ubangijinka kenan ka mai kama ubangijinka huka da nama akan wannan al'amari da ka sa gaba ita wannan shawara ka dauke ta matsayin sababi ne in Allah ya ga dama ta yi amfani in bai ga dama kuma ta ki yin amfani dan haka dai a takeice ba sai makusancinka ba shi dai mutumin kwarai wanda ka yarda da nagartar shi to shine zaka nemi shawarar shi akan wani al'amari wanda kuma ka sa gaba kuma sannan bugo da ƙari ya kasance kuma yana da sani ko da mai tsoron Allah ne salihin bawa ya zaman tuto yana da kaso na sani game da wannan abin da ake neman shawarar shi na'am to wai kamar misali abinda an san kudin shi sai aka baka cewa ka je ka sayo idan ka samu ragi kai zaka rike ko kuma zaka dawo ma da mai abin ta kasu ta rabu in komandi ne ya baka kaya kake bukata kala kaza wanda an san kudaden su ya baka komandi ya baka kudi an gane ko a matsayin komandi ne ya baka in abin jika-jika ne in adala 100-100 ka samu shi wannan 100 ta kaci amma in wakilci ne amshi sayo mu to abinda ake sayarwa jika in dala 10 ka sayo shi dole wannan jika ba dala 10 ka dawo masa da kayan shi sai dai in shi yace ka rike idan mu gane akwai bambanci tsakanin wakilci da kuma assalam wanda ya gabata a darasin mu na bulugul maram babi ne na musamman ka kiraye shi assalam ko assalaf a cikin babin da ke bayani game da hukunce-hukuncen kasuwanci shi command akan zo a ce kaya kaza ake bukata kala kaza sannan kuma wanda yake quality kaza adadi kaza launi kaza bayani dai game da sifofi waɗanda masu gamsarwa wanda ba za a samu sabani da jayayya a nawa-nawa za ka kawo mun sai ka ce zan kawo maka shi misali a jika-jika sai ce to ga kudin guda 10 nake so amma daga nan zuwa rana ya ce za ka kawo mun kuma a wuri kaza za mu haɗu ka bani to wannan kaya da aka baka command ka karba a jika-jika in a jika da 50-50 ka samu su ba maganar ka dawo ka ce ya cika maka in adala 50-50 ka samu su wannan 150 gaba ɗaya riba ce Allah ya koro maka kuma shi sharadin komand sai an damka ma mutum kudi sai an damka ma mutum kudi to amma wakilci misali kasuwa zan tafi Kano sai wani ya ce da Allah ina buƙatar kaya kaza amshi da Allah in ka tafi ka sayo min kaza kudin an san kudin kayan gaya kaza ne to in ka samu ragi dole zaka kawo masa ragin shi saboda wakilci ne wakilta ka ne kamar yadda Urwa Albariki, Allah ya kara masa yadda, maza Allah ya wakilta shi ya bashi dirhami dinari guda ya tafi ya sayo masa ragwallayya. Da wannan dinari daya, an san duka rago baya wuce dinari daya kudin shi galibi. To amma da wannan dinari ɗaya sai Allah ya masa dace su raguna biyu. Yana kan hanya kafin ya iso gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo masa sakonsa. A hanya sai aka taya ragon ɗaya dinari, sai ya sallama ya sayar da wannan rago ɗaya, ya dawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dinaran shi kuma da rago guda. Manzon Allah ya masa addu'ar cewa Allah ya sanya albarka a cikin cinikinka. Shi wannan sahabi tun daga ran da manzon Allah ya masa wannan addu'a, ko ƙasa ya jimka da nihin ya saida sai ya ci riba a kanta. Albarkar addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa, hadisin yana cikin Sahihul Bukhari, wanda shi ne malamai suke cewa dalili akan cinikin hululuwa. Menene cinikin hululuwa a Hausa? Kayan da ba naka ba ka saida. To in ka saida kayan da ba naka, misali abokinka ya ara maka babur, babur kin nan baya wuce jika 200, sai wani ya ce yana buƙatar wannan babur, in an sayan masa 220 ko 250 ya saya, sai ka ce na saida, kawo kudin. To wannan kudi in ka karba, in ka je wajen mai babur sai in ya tabbatar da wannan cinikin, ya ce a shi bai tashi sai da babur kin shi ba, a dawo masa da babur kin shi, dole kudin zaka maida ka kawo mishi babur kin shi. Kenan shi wannan ciniki yana tabbata in shi mai kayan kenan ya zartar da wannan ciniki. In ya ce bai yarda ba, dole kuma a dawo masa da kayansa. Kamar yadda anan da ya sayar da wannan rago a kan hanya, da ya zo ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya tabbatar da wannan ciniki dai. Kaga inda ya ce a ragon shi yake bukata, dole ya maida musu kudin su ya dawo musu da ragon shi. Don haka dai in wakilci aka baka, duk abin da ka samu na ragi sai ka dawo ma da mai kaya wannan, sai ka dawo masa da sauran kudin shi, sai dai in shi ya ce ka rike, sannan ya halatta ka rike. Na'am. To ita wannan aya wasu malamai suna fassara ta ga su ahlul kitabi, cewa ba a tirsasa su, wato cewa ala dole sai sun shiga musulunci. Farko abinda za a nema su musulunta, in sun yarda sun musulunta fa lillahi alhamdu, damai shine ake da bukata a farko. In sun ce ba za su musulunta ba, to sai a nemi cewa su ba da jizya, shine karo. In sun yarda cewa za su ba da jizya a tabbatar da su akan addinin su, to sai a tabbata akan haka. In ku suka ce jizyar ma ba za su ba da ba, to shine mataki na uku, kuma dole a yake su. To shine wasu malamai suka fassara wannan aya la ikraha fi din, babu tirsasawa game da shiga addini. Kenan suka ce wannan ga ahlul kitabi ne, sune Yahudawa da Nasarawa. Amma duk wanda ba ahlul kitabi ba, ɗayan biyu ne, in ma ya musulunta ko a yake shi. To irin makamanciyar wannan aya haka can cikin su wannan suratu Tariq, lasta alaihim bi musaitir, an gane ko can cikin wannan suratul wannan lasta alaihim bi musaitir illa man tawalla wa kafar, cikin suratul wannan fajr, ko mu ce suratul gashiya, lasta alaihim bi musaitir, kai baka zamanto ba mai tirsasawa a kansu cewa dole sai sun musulunta, kai iya abinda yake kanka shine isar da sako. Haka can Ubangiji ta'ala yake faɗa, walau sha'a rabbuka da amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'mini, shine yace walau sha'a rabbuka, da Ubangijinka ya so, la amana man fil ardi kulluhum jami'a, tabbas da duk wanda ke doran ƙasa gaba ɗaya kowa da yayi imani, kamar yadda yace walau sha'a lahadakum ajma'i, sai yace afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'mini, shin yanzu kai ne zaka iya tirsasa mutane dan su zaman to mu'minai? Sai yace wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi iznillah, ai bai saukaka ba ga wata rai da za ta yi imani sai da nihin Allah. Duk wanda kaga yayi imani to Allah ne ya nuface shi ya masa dace. Sai yace wa yaj'alu rijsa 'ala alladhina la yaqilun, Ubangiji ta'ala yakan sanya datti ga waɗanda ba sa fahimtar inda aka sa gaba. Don haka kasancewar tilasawa ala dole kawai in ma ka musulunta ko ayaka ko ayaki mutum, wannan kenan ga waɗanda ba ahlul kitabi ba. Ahlul kitabi kenan jizya ake nema in suka ce ba za su musulunta ba. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato a cikin darasinmu a cikin wannan littafi mai suna Fadlul Islam, wato mun karanta mun gama baban da ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa na cewa shiga musulunci wajibi. An gane ku, wajibi ne, dole ne mutum ya shiga musulunci. Ba shi da wani addini wanda ya zama wajibi a kan shi ya rungub ya karba in banda musulunci. Saboda kasancewar shi musulunci shi ne addini ɗaya-ɗaya wanda Allah ya yarda da shi, ya amince a kusance shi da shi, kuma zai sa kauta lada a kan shi a ranar kiyama. Amma duk wani addini ko ma bayan musulunci, to wannan shirme ne da hayaniya, Allah bai yarda da shi ba, bai amince masa ba. Kuma in har bawa ya kasance ya bauta masa da wani addini ko ma bayan musulunci, to ya tabbata ya tabe tabewa ta hakika, domin a kiyama Allah ba zai karba masa wannan addini. Kamar yadda malam ya zo mana da wato wasu ayoyi a farkon baban, wanda na daga cikin su wa man yabtagi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Ubangiji ta'ala yace duk wanda ya nemi wato wani addini a sunan zai bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala da shi ghayra al-islami kuma bayan musulunci, falan yuqbala minhu, kwata kwata ba za a karba masa wannan addini. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin, a ranar kiyama yana daga cikin tababbu wanda makomar su ita ce wuta. To kaga wannan aya tana nuna mana koma wa kake, sawa'an ba Yahude kake ko ba Nasare ko ba Maguje, koma wane ne, to baka da addinin da ya cancanta ka shiga wanda ya zama wajibi a kanka in banda musulunci. Tun ran da Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan addini, to Allah ya shafe dukkan wani addini. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, rantsuwa nake da Ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa, ma min ahadin min hadhihi al-umma yahudiyyun ko kuma yahudiyyin wala nasraniyyin yamutu yawma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Manzo Allah yace babu daidai da mutum daya daga cikin wannan al'umma, ba Yahude ko ba Nasare, ya mutu a ranar da ya mutu bai yi imani da abinda aka turo ni da shi, manzo Allah yace face sai ya kasance daga cikin jumlar ya muta. Ubangiji ta'ala yace wa man yakfur bihi min al-ahzabi fannaru mawidu. Kenan misdaqu hadhal hadisi qaulullahi azza wa jalla, wa man yakfur bihi min al-ahzabi fannaru mawidu. Duk wanda ya kafirce ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga cikin waɗannan jama'u, to fannaru mawidu, wuta ita ce ma alƙawaltarsa, ba zai ketare ta ba a ranar kiyama. Dan haka kaga wannan hadisi yana tabbatar mana musulunci shine addinin da ya zama wajibi akan dukkan jama'a har izuwa kiyama. Saboda babu wani addini da zaka shiga Allah ya karba, kenan me ya rage akan kai zama dole ka karbi musulunci? In baka karbi musulunci, to ka tozartar da abin da Allah ya wajabta maka. To shine malam yazo da waɗannan ayoyi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratu Ali Imran inna ad-dina inda Allahi al-Islam, lalle wato musulunci abun Allah shine addini, ko kuma ka ce lalle addini abun Allah shine musulunci. Kenan duk wani addini kuma bayan musulunci shirme ne da hayaniya, ba addini bane ba, ko an kiraye shi da sunan addini wannan kiranye ne. Kamar yadda ake cewa addinin Yahudanci, addinin Nasaranci, wannan duka wato kiranye ne, amma a hakika ba addini bane. Addini abun Allah shine musulunci. Inna ad-dina inda Allahi al-Islam, haka aya da ta gabata a babi na farko, wa raditu lakum al-Islam dina, Ubangiji ta'ala yace na yardan muku da musulunci a matsayin addini. Kenan duk wani addini kuma bayan musulunci Allah bai yarda da shi, bai amince masa ba. Haka aya ta uku a baban, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun. Ubangiji ta'ala yace wa anna hadha sirati mustaqiman, lalle wannan shine tafarki na mai kekke, fattabi'uhu ku bi shi. Bayani ya gabata wasu malamai suka ce tafarkin Allah shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasu suka ce a Al-Qur'ani, wasu suka ce a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wasu malamai suka ce musulunci. Gaba ɗayan waɗannan maganganu ba su da cin karo da juna, kuma sukan lazimci junansu. In ka ce kai musulmi ne, to dole sai ka yarda da Al-Qur'ani, sai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa, kuma sai ka yi riko da sunnar shi. In har ka ce kai mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne, dole ka karbi Al-Qur'ani da sunna, kuma ka shiga addinin da ya zo da shi, musulunci. Sai ya ce fattabi'uhu, ku bi shi. Kaga wannan umarni ne Allah ya mana cewa mu bi tafarkinsa. To wannan gaba tana tabbatar mana shiga musulunci wajibi ne, domin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wannan addini na musulunci. To don haka dai bayani ya gabata akan shi wannan babi, wanda asar na ƙarshe shi ne hadisin wato Ibn Mas'ud, wanda hadisin da wato Muhammad Ibn Wabbah ya rawaito a cikin littafinsa mai suna Al-Bida'u wan Nahyu, tare da cewa danganan hadisin hadisi ne ba'if, sai dai ma'anar wato ma'ana ce ingantacciya. Hadisin da yake cewa Anba'a na Ibn Uyayna, Sufyan Ibn Uyayna Al-Hilali Al-Makki shi ya bamu labari daga malaminsa Mujalid, shi kuma daga Ash-Sha'abi. Ash-Sha'abi shi ne Amir Ibn Sharahil, sannan shi kuma daga malaminsa Masruq. Masruq shi ne Ibn Al-Ajda, yana ɗaya daga cikin manyan almajiran Abdullahi ɗan Mas'ud. Qala Abdullahi, ya'ni Ibn Mas'ud, yake faɗa malamina Abdullahi ɗan Mas'ud yake ba mu labari, yace laysa amun illa wallazi ba'dahu sharrun minhu, babu wata shekara da za ta zo nan gaba, yace face wanda ke bayanta ta fi ta sharri da mugunta duk shekarar da za ta zo, to alkhairin ta zai kankanta, kuma sharrin ta wato zai yawaita. Kamar yadda hadisi ne sahihi, yana cikin Sahihu Muslim, wasu daga cikin jama'a sun kai kukan wato musgunawa da matsin lamba da Hajjaj Ibn Yusuf yake musu, suka kai kuka wurin Anas dan Malik, sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Anas yake cewa da su, ma min amin illa wallazi ba'dahu sharrun minhu, a gane kafin haka sai yake cewa isbiru, ku dau hakuri, ku jimre, yace babu wata shekara face wanda ke bayanta ta fi ta sharri da mugunta, yace hatta talqaw rabbakum, har akai lokacin da za ku haɗu da ubangijinku. Sai yake cewa sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, wannan fada da nake fada muku, yace daga bakin annabinku ne jita. to shine anan ibn mas'ud yake cewa babu wata shekara illa wallazi ba'dahu sharrun minhu, face wanda ke bayan ta tafi ta sharri da mugunta. Wannan kenan umuman abin da ya shafi yanayin duniya gaba daya. Amma ba mamaki wani bangare a samu cewa wato bana tahi bara, alkhairin ya yawaita sharrin ya kankanta, amma in ka dauka umuman a rayuwa ta duniya to a kullun wato sharri karuwa yake alkhairi raguwa yake, har akai lokacin da ita duniyar gaba daya za ta nade kayanta. Shine sai yace la aqulu amun amdaru min amin, yace ni bazan fada muku cewa wato wannan shekara tafi wannan shekara ruwa yawan ruwa, ba haka ba nake nihi. Wala amun aksabu min amin, kuma bana nihin cewa ita wannan shekara tafi wannan shekara wato albarka. Lafazin aksab an ciro shi ne daga wato al-khisim, idan aka ce al-khisim shine kaka ko kace al-khasim, ma'ana lokaci wanda yake na albarka na ƴaƴan itace na komai abinda aka shuka aka no. Shine yace wala amun aksabu min amin, bazan fada muku cewa shekara kaza tafi shekara kaza albarka. Wala amirun khairun min amirin, kuma bana nihin cewa wani shugaba yafi wani shugaba wato alkhairi. Yace iya dai abinda nake so ku fahimta ku gane abinda nake nihi, yace walakin zahabu ulama'ikum wa khiyarikum, yace shine mutuwar wato malamanku tafiyayyunku waɗanda suke zaɓaɓɓu daga cikin jama'a, shine nake nihi da sharri. Dukkan waɗancan abubuwa lallai haka ne, amma me yake nihi? Yace zahabu walakin zahabu ulama'ikum wa khiyarikum, iya abinda nake nihi shine mutuwar malamanku wato da zaɓaɓɓanku. Kenan kasancewar duk lokacin da ya kasance manya-manyan malamai masana addini suna karanci a cikin al'umma, to kasancewar sharri ne yake daɗuwa kuma alkhairi yake ja da baya. Kamar yadda mutuwar malamai alama ce daga cikin alamomi na kusantowar alkiyama, kamar yadda hadisi ne sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha la yaqbidu li ilman tiza'an yantazi'uhu min al-ibad, kusan da cewa ubangiji mai girma da daukaka baya karbe ilimi haka kawai ya zare shi daga bayansa, a wayi gari masana sun zama honku, duk abin da suka tara ne ilimi babu shi. Allah baya haka, walakin yaqbidu li ilma bi qabdi li ulama, kusan da cewa kadai Allah yakan karbe ilimi daga bayansa ta hanyar karbe malamai. Idan ya ringa karban rayukan malamai to ta wannan hanya Allah yake karbe ilimi. Sai yace hatta idza lam yubiki alima, idan aka kai lokacin da Allah bai rage wani malami a cikin jama'a masanin addini, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, jama'a sai su maida jahilai a matsayin su ne shugabanninsu, su za su ringa ba da doka. Fasu'ilu, sai a ringa ma jahilai tambaya, fa aftau bi ghairi ilmin, sai su ringa ba da fatawa ba tare da ilimi ba. Fa dallu, a farko su sun kauce ma tafarki madaidaici wa adallu, kuma sun batar da jama'a. Daman shi jahili batacce, kuma in an tambaye shi kuma ya batar da jama'a. To wanda wannan hadisi yana cikin sahihai, alama ce daga cikin alamomi wato na alkiyama shine mutuwar malamai, wanda mutuwar malamai sharri ne a ban kasa. Dan haka galibi in malami ya wuce to kalla a samu kuma wanda zai mai ya gurbe shi, wanda zai mai ya gurbe shi galibi bai kai shi ba. To shine anan yace walakin, yake cewa zahabu ulama'ikum wa khiyarikum, yace abinda nake nihi sharrin da yake karuwa alkhairi ya rabu shine yace mutuwar malamanku da zababanku. Lafazin zahab anan bi ma'ana maut, ay mautu ulama'ikum wa khiyarikum, mutuwar malamanku wato da zababanku, mutanen kwarai. Sai yace thumma yahdusu aqwamu, sannan sai wasu jama'a wato su biyo baya yake sunar umura bi ara'ihim, wanda za su ringa kiyasta al'amurra da ra'ayinsu, al'amurra na addini kawai ra'ayinsu, sai su tsaya su ga in yayi daidai da ra'ayinsu, in bai yi daidai da ra'ayinsu sai su watsar da shi. Duk abin da aka ce za a yi, to ba maganar a nemi nassi alqur'ani ko sunna, kawai mutane ra'ayinsu a abu kaza dai muka ga ya kamata a yi. Shine yace yake sunan umura bi ara'ihim, za su ringa kiyasta al'amurra wato da ra'ayinsu da tunaninsu. Idan ku al'amari ya kasance haka, Ibn Mas'ud yace fa yuhdamu lil-islam wa yuslam, yace musulunci nan wato sai a ruguza shi, wa yuslam ai masa kuma wata babbar kofa. Micece kofar? Mutane sai su ringa barin sunna kawai su koma kan bid'a. Kaga mutane suna fita daga cikin musulunci, ma'ana sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suna da kofa akan bid'a, wanda hakan wato sharri ne. Kamar yadda galibi irin waɗannan al'amura, wannan fa yana faɗa ne ko a lokacin sa Ibn Mas'ud, yanda tun lokacin Ibn Mas'ud irin waɗannan abubuwa na bid'a mutane suka kirkira suka zo da shi a matsayin addini. To dan haka dai a takaice wannan asar malam ya zo da shi domin ya tabbatar mana haƙiƙanin musulunci da ya zama wajibi mutum ya shiga, shine musuluncin da aka gina shi akan Alƙur'ani da Sunna. An gane ko? Dan haka shi musulunci baya tabbata musulunci sai in ka bi Alƙur'ani da Sunna, kamar yadda shi anan Ibn Mas'ud a wannan asar da malam ya zo da shi. Za mu tashi kenan babi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu tafsir al-islam wa qawli Allah ta'ala, fa in hajjuka fa qul aslamtu wajhi lillahi wa man ittaba'an al-aya. Wa fi sahih an Umar radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن يسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد. وأنا أبي كلابة أنا عمرو بن عبسة الرجل من أهل الشام أنا أبيه رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله عز وجل ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. مالم الله يجيك أنسنا فتا واتوانن بابيني واندكي بياني كمدا أبندي زودك الله سبحانه وتعالى دمان زنسا نا معنر مسلنج لفظن tafsir a larabci shine al-kashfu wal idha, ka yaye abu ka bayyanar da shi a gane menene hakikalin shi, fito da ma'anar abu, shine ake nihi da at-tafsir al-kashfu wal idha, yaye abu da bayyana shi kenan a fito da shi fili kowa ya fahimta. Bayan babi na farko da ya gabata wanda baban malam ya yi shi akan nuna mana fadala ta musulunci, cewa duk wani abu wanda yake mai fadala, mai daraja, mai kima, mai martaba a gun Allah subhanahu wa ta'ala, to bai kai musulunci ba. Musulunci shine abu na farko wanda ya kunshi dukkan wata fadila a nan duniya da makoma lahira. Bayan haka babi na biyu malam ya yi shi akan cewa shi wannan musulunci wanda ya kunshi wannan fadila to wajibi ne akan kowa wato ya rungume shi. A nan malam sai ya zo da babi na uku, baban da yake bayyana mana wato shi musuluncin nan menene hakikanin shi, menene musulunci. Manufar malam game da yin wannan babi dan kada wani ya ringa da'awar cewa shi musulmi ne a hakika kuma ba musulmi bane, shi da musuluncin sun yi hannun riga, ko kuma a samu wani ya ringa da'awar shi musulmi ne to amma musuluncin nasa musulunci ne wanda yake ragegge. Ya kamata mu san cewa shi fa musulunci ba da'awar baka bane, ka ringa cewa ni musulmi ne, a musulunci hakikanin sa shine ruko da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya turo manzansa da shi na Alkur'ani da Sunna. Wannan shine hakikanin musulunci. Amma duk wanda yake da'awar cewa shi musulmi ne kuma baya bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to musuluncin shi ragegge ne. Ko kuma wanda zai yi da'awar cewa shi musulmi ne, aina yi kalmar shahada ya ce ni musulmi ne amma maganar sallah babu ita, ba azumi, ba zakka, babu sauran ayyuka na ibada, kamar yadda wasu suke da'awar su musulmi ne amma sallah bai taba yi ba, ba ruwan shi da dukkan wata karantarwa ta addini amma sai ya ce a wai shi musulmi ne. To kaga a hakika wannan da'awar baka ne ba musulmi bane, saboda shi musulunci fada da aiki ne. In har kai kalimatu shahada to ka tabbata dole ne sai ka kudirce gaskiyarta a zuciyarka, kuma dole gabbanka sai sun aikata abinda ita wannan kalima ta kunsa na sallah, azumi, zakka, hajji, sadar da zumunta, da'a ga mahaifa, kyautata ma makwabta da sauran dukkan wasu karantarwa na addini. To sabani ga su murji'a sune suke cewa in kai kalimatu shahada to koda baka taba sallah ba duk ayar da kake shekewa a rayuwarka ba ta hana ka shiga aljanna, cewa kawai su sun takaita musulunci akan cewa fada ne kawai, indai kai kalimatu shahada shikenan ka zama musulmi. Amma a aqidar ahlus sunna wal jamaa kamar yadda ayoyi na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar shi musulunci fada ne da aiki. Al-imanu qawlun wa amalun. Amal anan akwai amalul qalb, akwai amalul jawari. Ko kuma ka fada al-imanu qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan. Shi imani fada ne da halishi, kudiri ne da zuciya, kuma aiki ne da gabbai. Idan kai kalimatu shahada dole sai ka kudirce gaskiyarta a zuciyarka. In har aka samu kokonto a zuciyarka game da wannan kalima da kafirta to bata gaskata ba, sannan kuma dole sai gabbanka sun aikata abinda ita wannan kalima ta kunsa na yin sallah da azumi da zakka da sauransu. To dan haka kenan shi yasa malam yayi wannan babi, mu san da cewa menene musulunci, menene hakikanin shi, dan kar wani yazo yana mana da'awar shi musulmi ne a hakika ko ba musulmi bane domin yayi hannun riga da karantarwar addini, ko kuma mutun ya ringa da'awar shi musulmi ne alhali kuma musuluncin nashi ragegge. Dan haka musulmi, musulunci a hakika shine bin alqur'ani da sunna. Shine anan malam yace wa qaulillahi azza wa jalla, da bayani game da fadar Ubangiji mai girma da daukaka dake cikin suratu Ali Imran, shine yace fa in hajjuka fa qul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Wannan ita wannan aya sababin saukarta, ko mu ce ita kanta sura, galibin abin da take bayani akwai wasu yan mission na birnin Najran wanda takanas suka taso suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Madina domin su yi jayayya da shi, wai fama suke sai sun kure shi sun kai shi bango. suka zabo manya-manyan malaman su suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama birnin Madina aka yi wannan tattaunawa wanda har a ƙarshe dai Ubangiji ta'ala ya kallakanta ma manzansa in har sun kiyarda sun ki amincewa to a zo a yi mubahala a yi rantsuwa wanda kamar yadda Allah ya kisanta mana a cikin ita suratu Ali Imran to ita wannan gaba an gane ko kafin ita mai Allah ya faɗa cayi innad dina indallahi alislam ko kuma kafin haka farkon ayat yace cayi shahidallahu annahu la ilaha illa huwa Allah ya shaida ya tabbatar cewa a sama ko a ƙasa babu wanda ya cancanta a bauta masa da gaskiya in ban da shi shi da kanshi ya shaida cewa a sama ko a ƙasa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya face shi sai ya ce wal mala'ikatu su ma mala'iku sun shaida a sama ko a ƙasa ba wanda ya cancanta a bauta masa in banda Allah mahaliccin kowa da komai sai ya ce wa ulul ilmi haka malamai sun shaida sun tabbatar da cewa Allah shi kadai ne abun bauta na gaskiya qa'iman bil qisti kuma halinsa tsaye yake ba dare ba rana game da tabbatar da adalci sai ya ƙara ƙarfafawa ya ce la ilaha illa huwal azizul hakim babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya face shi Ubangiji al-Aziz wanda yake kasaitacce mabuwayi wanda ke sama da kowa da komai da rinjaye wanda ba a rinjayensa al-Hakim ma'abucin hikima wanda baya aza komai sai a mahallin da yake daidai da shi ya dace masa sai ya ce innad dina ku san da cewa lalle addini inda Allah ya gun Allah al-Islam shine musulunci sai ya ce fa in hajjuka in har suka yi jayayya da kai ko kuma kafin haka sai ya ce wa maktalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'akumul ilmu bagayan bainahum da ya ce fa in hajjuka ya ce in suka yi jayayya da kai suka yi gardama da kai suka nuna rashin yadda da amincewa game da kadaita Allah da bauta fa kulka ce da su aslamtu wajhi lillahi ku san da cewa ni dai na meka fuskata gaba dayanta lillahi wato ga Ubangiji na anan Ubangiji ta'ala ya abbara mana cewa huska ma'ana ka ce da su na meka fuska saboda ita huska in ta sa gaba to ba maganar waiwaye dama ko hagu komai dole ya bi shi ne ya ce fa kul aslamtu wajhi lillahi ka ce da su ni na meka fuska ta lillahi ga Allah wa man ittaba'an haka duk waɗanda suka bi ni har izuwa kiyama in dai mabiyana ne to su ma sun meka fuskar su da ji da bi ga Ubangijinsu sai ya ce wa kul lil ladina utul kitaba wal ummiyina ka faɗa ga waɗanda aka ba su littafi yahudawa da ƴan mushrik wal ummiyina wato da jahilan larabawa waɗanda ba su iya rubutu da karatu a aslamtu cin yanzu ba za ku meka wuya ga Ubangijin da ya halicce ku fa in aslamu faqad ihtadaw in har sun musulunta yadda kuka musulunta to tabbas su ma sun shiryu akan tafarki wanda yake madaidaici wa in tawallaw in ku suka juya baya fa inna ma alaykal balagh ka san da cewa iya abin da yake kanka shine isar da sako ka ku isar sai ya ce wallahu basirun bil ibad Ubangiji ta'ala masani ne game da bayinsa duk inda suke yana sane da su yana ganin su kuma yana da iko akan su to dan haka wannan aya malam ya zo da ita domin ya bayyana mana cewa shi musulunci ma'anar shi hakikane shi wato shine mutun ya meka fuskar sa gaba daya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya kadaita shi da ibada sannan mutun ya zaman tura kumi da akala game da dukkan dokoki na Allah subhanahu wata'ala duk abinda Allah ya ce kai ko manzansa ya ce kai ko Allah ya ce ka bari ko manzansa ya ce ka bari sawa'an ka fahimci hikimar da ta sa aka ce kai kaza ko ka bari to dole ka zaman tura kumi da akala ka meka wuya sannan kuma dukkan wanda ya juya ma Allah subhanahu wata'ala baya dole ka raba hanya da shi kamar yadda wato Sheikhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab yake cewa in aka ce musulunci shine al-istislamu lillahi bit-tauhid, meka huska zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala game da kadaita shi a cikin ibada. Sai yace walin qiyadu lahu bi-ta'a, wato da walin qiyadu lahu bi-ta'a, da meka wuya da ji da bi ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ta hanyar yi masa da'a, abinda yace ayi a kwatanta abinda ya hana a hannu. Sai yace wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi, wato da raba hanya game da shirka da mushrikai, kenan ya zamanto ba kai ba su kai hannun riga da su. Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima wama kana minal mushriki, kenan wannan shine hakikanin musulunci. Kenan mutun ya meka fuskarsa zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala ya kadaita Allah a cikin ibada, sannan kuma ya zamanto raƙumi da akala game da dokokin Allah subhanahu wataala. Duk abinda aka ce kai ka kwatanta, abinda aka hane ka ka hanu, sannan duk waɗanda suka bijire ma Ubangiji subhanahu wataala mushrikai, to ka raba hanya da su. Ba kai ba shirka, ba kai ba duk wanda yake mushriki. To shine malam yazo da wannan aya wadda tana nuna mana hakikanin musulunci. Kenan in aka ce musulunci mutun ya kadaita Allah da ibada, sannan ya zamanto yana yi masa da'a sau da kafa, sannan kuma ya raba hanya ga duk waɗanda suka bishire ma Ubangiji subhanahu wataala. Shine yace fa in hajjuka, in har sun yi jayayya da kai, fa qul ka ce da su aslamtu wajhi lillahi, ku san da cewa ni dai na maika fuskata wato ga Ubangiji na. Waman ittaba'an, haka duk wanda ya bi ni, duk wanda ke bi na tun daga wannan lokaci har zuwa kiyama, in dai mabiyina ne na hakika, to shi ma ya meka fuskarsa zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala. Shine sannan wato malam sai yazo da hadisi, shine yace wafi sahihi, wato yana cikin ingantaccen hadisi. Wani littafi hadisin yake ciki shine Sahihu Muslim, domin in ka ji malamai sun ce wafi sahihi, suna nihi ai wafi la hadisi sahihi, an shahi kenan al-manqut, sai aka wanzar da wato an-na'at, ai wafi la hadisi sahihi. Kuma in ka ji hallo mafi yawa magabata sun ce wafi sahihi, wasu to suna nihi wato Sahihu Bukhari. Kenan anan wace ma'ana zamu dauka wafi sahihi, ai wafi hadisi sahihi, domin hadisin yana cikin Sahihu Muslim, baya cikin Bukhari. Hadisin Umar Allah ya kara masa yadda yake fada, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-islam, wato shi musulunci hakikanin sa an ta shahada Allah ilaha illallah, shine da zaka shaida ka tabbatar babu wani abun bauta busa cancanta da gaskiya face Allah. Lafazin al-ishhad shine mutun ya furta da harshensa sannan ya kudirce da zuciyarsa. Harshenka ya fada, zuciyarka kuma ta kudirce abinda ka fada, shine ake kira da shaida. Abinda ka fada shine a zuciyarka. In har abinda yake cikin zuciyarka ya saba ma abinda ka fada, to wannan shaida bata gaskata ba, shaida ce ta ƙarya. To shine yace anta shahada, kenan shine da zaka shaida ka tabbatar da harshenka da zuciyarka Allah ilaha illallah, a sama ko a ƙasa babu abun bauta busa cancanta da gaskiya face Allah. Domin ita kalimatu shahada tana da rukuni guda biyu, annafi wal isbat, korewa da tabbatarwa. Lokacin da kace la ilaha, kaga anan ka kore duk wani abun bauta, domin la nafiya ce lil jins, ana kace a sama ko a ƙasa babu wani abun bauta. Sai ka kaddara ism kinta shine haqqun, ko kuma kace bi haqqin, ai la ilaha haqqun, ko la ilaha bi haqqin, babu wani abun bauta busa cancanta da gaskiya illallahu. Da kace illallahu kaga anan isbati ne, ka tabbatar ma Ubangiji subhanahu wataala bauta, cewa duk wata ibada shi kadai ya cancanta. to wannan shine ma'anarta. Amma kuskure ne kamar yadda yake cikin tauhidin asha'ira da sauransu al-mutakallimun, in kaji sun fassara la ilaha illallah su abinda suke ni la khaliqa illallah wala razika illallah, ba mahalicci ba mai halitta sai Allah, ba mai azurtawa sai Allah, sukan fassara ta da tauhidin rububiyya, wanda tauhidin rububiyya bangare ne na kalima ta la ilaha illallah. Amma me ake nihi da al-ilahu? In aka ce al-ilahu shine al-ma'bud, abun bauta, abun bauta, kamar yadda ya fada wa huwa allazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ila, shine Allah abun bauta a sama, a ƙasa ma kuma shine abun bauta. Don haka sai ka kaddara wato ism din ta kenan, ai la ma'abuda bi haqqin illallah, ko kuma la ma'abuda haqqun illallah, babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya in banda Allah. Duk wani da ake bauta masa wannan ƙarya ce, bai cancanta ba a bauta masa, Allah shi kadai ya cancanta a bauta masa, kamar yadda ya faɗa a cikin suratul hajji da suratul luqman, zalika bi anna allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna allaha huwal aliyyul kabir, shine yace zalika, dan ku san da cewa bi anna allaha huwal haqq, Allah shine sarki na gaskiya, shi kadai ne ya cancanta a bauta masa, wa anna ma yad'una min dunihi al-batil, duk wani abu da mushrikai suke bauta ma koma bayan Allah kariya ne, wa anna allaha huwal aliyyul kabir, ubangiji ta'ala shine madaukaki shine mai girma. To shine yace anta shahada allahu ilaha illallah, ka tabbatar da cewa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya face Allah, wa anna muhammadar rasulullah, kuma ka tabbatar da cewa annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam manzo ne na Allah, jakada ne nashi da ya turo shi zuwa duniya gaba daya har zuwa kiyama. Shi ma yanda ka faɗa a harshe wa anna muhammadar rasulullah, sai ka kudirce ma'anar haka a zuciyarka, al-iqraru bil qalbi wal lisan, ka tabbatar da harshenka da zuciyarka cewa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama manzo ne Allah ya turo shi zuwa duniya gaba daya har zuwa kiyama. Wanda ita shahadatu anna muhammadar rasulullah tana da ginshikai guda hudu. Ginshiki na farko shine tasdiquhu fima akhbar, gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da duk abin da ya bada labari, duk abin da ya bada labari in dai aka ce fada ce ta inganta daga gunshi, to dole mu gaskata, koda wato wannan fada ta saba ma hankalin mu, dole mu ajiye hankalin mu gaskata abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada, saboda shi baya furci game da san zuciya. Wa ma yandiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha. Rukuni na biyu shine ta'atuhu fi ma amara, yi masa biyayya game da duk abin da ya umarni, duk abin da yace mu yi, sawa amman fahimci hikimar da tasa yace mu yi ko bamu fahimta ba, dole mu yi masa biyayya. Rukuni na uku shine wajtinabu ma anhu naha wa zajar, nisantar duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani game da aikatawa ya tsawatar, duk abinda yace mu bari to ya zama wajibi mu bari. Abinda ya kunshi wannan rukuni na biyu da na uku shine fadar Allah subhanahu wataala, wama atakumur rasulu fakhuzuhu, duk abinda manzon Allah ya baku ku karba da hannu biyu, wama nahakum anhu fantahu, duk abinda ya hane ku game da aikata shi to ku hannu. Haka kuma shi ma manzon Allah ya faɗa mana, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tu, yace duk abinda na hane ku game da aikata shi manzon Allah yace ku hannu, duk abinda na umarce ku nace ku yi manzon Allah yace ku aikata gwalgwadon ikon ku. To dan haka gimshiki na biyu kenan, yi masa da'a game da duk abinda ya umarni, na uku nisantar duk abinda ya hani ya tsawatar, gimshiki na hudu wa Allah yu'badallahu illa bima shara'a, kar a bauta ma Allah sai da abin da ya shar'anta akan harshen manzansa, karka kusanci Allah da karka kusanci ubangiji da wani abu mai sunan ibada sai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, yadda manzon Allah ya karanta. Kaga anan sai mu fahimci cewa duk wanda ke bauta ma Allah bauta ta bid'a, wannan shahadatu anna muhammadar rasulullah tashi bata tabbata ba, inda ta tabbata to zai bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa. To shine anan dukkan ta kenan, wannan shine rukuni na farko. Al-Islamu yace an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sai yace wa tuqima salata, wato ka tsayar da sallah. Sai da sallah shine yin ta a lokacin ta tare da zawwa da duk abubuwan da aka shar'anta bakin gurgudan iko na farillai da sunnoni da mustahabbai, yin ta a lokacin ta kenan tare da kiyaye zawwa da duk abin da aka shar'anta a cikin ta shine iqamus sala. Shine yace wa tuqimus salata, ka tsayar da sallah, wa tu'tiyaz zakata, ka bayar da zakkar dukiya ga waɗanda suka cancanta a ba, wata suma ramadan, kuma ka azumci wata na ramadan, wata hujjal baita in istata ilaihi sabila, kuma ka ziyarci ɗakin Allah in har ka samu dama zuwa ga ɗakin, ma'ana in har ka mallaki kenan guzurin da zai kai ka ya dawo da kai, to ka je ka ziyarci ɗakin Ubangiji mai girma da ɗaukaka, shine ake kira hajji. To anan malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana in aka ce haƙiƙanin musulunci to waɗannan abubuwa su ne, kamar yadda Jibrilu alaihi salam tambaya ce ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya ce masa mal islam, menene musulunci? Manzon Allah ya fassara masa ya ce shahadatu an la ilaha illallah, anta shahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa tuqimus sala, wa tu'tiyaz zaka, wa tasuma ramadan, wa tahujjal baita in istata ilaihi sabila. To yanzu misali mutumin da ya yi kalimar shahada ba ruwan shi da sallah ko azumi ko zakka ko haji, za a iya ce masa musulmi? Ko an ce masa musulmi a hakika ba musulmi bane? Saboda manzon Allah ya bayyana mana hakikanin musulunci. Hakikanin musulunci bai takaita ba akan kalimatul shahada. In ka yi kalimatul shahada sai ka biyo baya da duk abin da kalimar ta kunsa, abubuwa da Allah ya shar'anta na ibada. Yana da haka wannan hadisi yana bayyana mana wato hakikanin musulunci. Sannan malam sai ya zo da hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, shi ma hadisin yana cikin Sahihu Muslim, wato hadisi ne marfu, ma'ana fada ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yake cewa al-muslimu, shi musulmi, hakikanin musulmi, manzon Allah ya ce man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, mutumin da musulmi suka kubuta game da harshensa, baya yi da su, baya aibanta su, baya cin mutuncin su, baya yi musu ƙarya, kuma baya zagin su. Mutumin da musulmi, jama'a ta musulmi suka kubuta game da harshensa, wayadihi kuma suka kubuta game da hannunsa, baya zaluntar su a dukiyar su ko a jinin su, wannan shine hakikanin musulmi. Wanda wannan malam ya zo da wannan hadisi dan karka fahimci cewa in ka tsare waɗancan abubuwa shikenan ka zamanto musulmi mai cikakken musulunci. A musulmi mai cikakken imani shine musulmin da kenan jama'a ta musulmi suka kubuta game da harshensa, wato da hannunsa, baya yi da su, baya yi musu ƙarya, baya zalunta, baya musu komai abinda bai dace ba. Dukiyar jama'a ya kiyaye, mutuncin jama'a ya kiyaye, jinin jama'a ya kiyaye. Don haka shine kenan makasudin zawwa da wannan hadisi kenan, kar mu fahimci cewa shi musulunci wato ya takaita akan waɗancan rukunai guda biyar. A waɗannan su matsayin fondasiyon ne, musulunci baya zama sai akan su, an gane ko? Amma dukkan wani aiki na da'a, abinda Allah ya ce a yi ko ya ce a bari, to wannan yana cikin hakikanin musulunci. Dole musulmi sai ya zamanto dukkan abubuwan da Allah ya shar'anta na dokoki yana kwatantawa, abinda aka hane shi yana hanuwa, to anan kenan zai zamanto musulmi na hakika. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, musulmi na hakika, manzon Allah ya ce shine musulmin da jama'a ta musulmi suka kubuta game da harshensa, kuma suka kubuta game da hannunsa. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kudubarsa a hajjin bankwana manzo Allah yake cewa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha. Manzo Allah yake ku jama'a ta musulmi ku san da cewa jinanan ku da dukiyoyin ku da mutuncin ku tsakanin ku haramun haramun ne musulmi ya ci dukiyar musulmi dan uwan shi musulmi sai ta hanyar da ta dace, in ma kyauta ya dauka ya baka, ko kuma mu'amala kuka yi ta kasuwa ta saye da sayarwa, ko kuma sadaka ya baka, amma ta hanyar da bata dace ba haramun ne junan mu ya ci dukiyar juna. Sana abu na biyu yace wa wadima'akum, da yace inna amu yake cewa inna dima'akum, sai yace wa amwalakum, yace jinanan ku haramun ne musulmi ya zubar da jinin dan uwansa musulmi sai da haƙƙi na musulunci, haka dukiya. Sannan sai yace wa a'radakum, da mutuncin ku. Kenan duk abinda in ka san in kai akwai cin mutunci, akwai zubar da mutunci na dan uwanka musulmi, to ka tabbata haramun ne. Sai yace haramun ne tsakanin ku kamar yadda alhurmar wannan gari naku na Makka, a wannan wata naku na Makka, a cikin wannan yini naku, a hajjin a bankwana ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan khutba. Haka a hadisin da manzo Allah yake cewa kullul muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irdu. To dan haka dai a takeice kenan, dole mutun sai ya tsara dokokin Ubangiji subhanahu wataala zai zama musulmi na hakika. Sannan ma da yazo da hadisin Bahaz ibn Hakim daga mahaifinsa daga kakansa Allah ya kara masa yadda, ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anil islam, game da hakikanin musulunci. Fa qala, sai manzon Allah ya ce masa an tuslima qalbaka lillahi, shine da zaka meka zuciyarka gaba daya ga ubangijinka. Meka zuciya ga ubangiji subhanahu wataala shine tauhidi, ka tsarkake niyya, ka tsarkake ibada ga ubangijinka. Wa antu walliya wace haka ila Allahi, kuma ka juya fuskarka ka seta ta zuwa ga ubangijinka, ba maganar waiwaye dama ko hagun, kawai ka miƙa fuskarka zuwa ga ubangiji, dokar Allah a gonka ita ce doka, ba maganar bin son zuciya da ra'ayi naka ko na wani. Shine yace wa antu walliya wace haka ila Allahi, ka juya fuskarka zuwa ga ubangijinka, domin duk wanda ya meka fuskar shi zuwa ga ubangiji tabbas shine yayi ruko da igiya amintacciya wadda bata katsewa, igiyar da sai ta kai shi gidan aljanna, kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. To shine anan yace wa antu walliya wajhaka lillahi, kuma haka can Allah yace bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Sai yace wa antu salli as-salata al-maktuba, kuma ka sallaci salla ta farilla, ma'ana salloli na farilla ka kiyaye su, ka yi su a lokacin su, kuma ka kwatanta ka zo da duk abin da aka shar'anta na farilla da sunna da mustahabi. Wato addiyar zakatul mafruda, kuma ka bayar da zakata farilla wanda Allah ya wajabta maka in dukiyarka ta kai, da zaran lokaci yayi to kai kokari ka fitar da wannan zakka ka ba waɗanda suka cancanta ba. Kaga lafazin an tuslima qalbaka lillahi wa an tuwalliya wace haka ila Allahi, wannan ma'anar shahadatu an la ilaha illa Allah ne wa anna muhammadar rasulullah. Sannan kuma yazo da rukunin sallah da kuma da zakka, kenan wannan kamar kwatancin hadisin da ya gabata ne da manzon Allah ya zano mana rukunan musulunci guda biyar. To shine anan ya zana mana da ya tambayi manzon Allah menene musulunci, manzon Allah ya bashi wannan amsa, ka meka zuciyarka ga ubangijinka, ka juya fuskarka zuwa ga ubangijinka, kai sallah salloli waɗanda suke na farilla, sannan kuma ka bada zakar dukiyarka. Al-Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi, a takeice shi ma dai hadisi ne hasan. Sannan malam yazo da hadisi na Abu Kilaba, shine Amr Abdullahi ibn Amr al-Jarmi, daga wani mutum shi kuma daga cikin mutanen Sham, shi kuma daga mahaifinsa, cewa ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace masa mal islamu menene musulunci qala sai manzon Allah yace masa an tuslima qalbaka lillahi ka meka zuciyarka ga ubangijinka ma'ana ka kadaita shi da bauta kar ka sanya masa kishiya ma'ana kar ka hada bautarsa da wani wa yaslama almuslimuna min lisanika wa yadika ay wa an yaslama almuslimuna muslimi su kubuta game da harshenka baka yi da su baka yi musu ƙarya baka aibanta su baka cin mutuncinsu wa yadika kuma muslimi su kubuta game da hannunka baka zaluntar su a karan kansu ka zubar da jininsu baka cin dukiyarsu ta hanyar da bata dace ba kuma baka wato shine yace wayadika da hannunka kenan su kubuta da hannunka baka zubar da baka cin dukiyarsu ta hanyar da bata dace ba kuma baka zubar da jininsu baka cin mutuncinsu wannan hadisi shi ma dai hadisin ya inganta saboda ya kunshi ma'anar shi wancan hadisi kenan wancan hadisi da ya gabata shine shahida akan sa tare da cewa a cikin sanadin akwai wato Ibrahim marwayci wanda yake majhul da yace wa ar-rajulin min ahli shami sai yace ana abihi kenan wannan na Ibrahim a cikin sahabbai wannan baya cutarwa dan haka dai hadisin kenan wancan hadisi da ya gabata shi ya kunshi ma'anarsa shi ma hadisi ne hasan wannan kenan na cewa musulunci ka meka zuciyarka zuwa ga ubangiji sannan jama'a ta musulmi su kubuta game da harshenka wato da hannunka qala sai yace masa ayyul islami afdal wato wace tada ce daga cikin tadodin musulunci tafi kowace qala sai yace masa al-iman wato shine imani qala sai tambaya yace wamal iman yace ya manzon Allah menene imani menene hakikanin sa qala sai yace masa antu umina billahi kai imani da ubangijinka kai imani da cewa ubangiji ta'ala samamme ne akwai shi kuma ka tabbatar da cewa shi kadai ya cancanta a bauta masa wa mala'ikatihi kuma kai imani da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa da ya saukar wa rusulihi da manzanninsa da ya aiko wal ba'si ba'dal maut da tashi bayan mutuwa maza Allah ya zano masa waɗannan abubuwa guda biyar wanda biyar kinnan suna daga cikin rukunnan imani tare da cewa amma shida ne kamar yadda a hadisin Jibril maza Allah ya zano su guda shida da yace al-iman sai yace an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi to anan ya zana masa wannan biyar kin kamar yadda nassi na al-qur'ani ya zano rukunnan musulunci biyar haka in ka koma cikin suratul baqara laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakinna al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyi haka fadarsa a cikin suratul nisa wa man yakfur billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida a wannan aya ma Allah ya zano rukunnan musulunci guda biyar a jire na cikon shida kenan sai ka neme shi inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar kamar yadda manzo Allah ya faɗa wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi to dan haka shi lafazin al-islam da al-iman idan suka hadu a gu daya shi musulunci yana daukan ayyuka waɗanda suke na bayyane sallah azimi wannan shahadatu alla ilaha illallah kalimatu shahada sallah azimi zakka haji shi kwa imani sai ya dauki ayyuka waɗanda suke na koye imani da Allah imani da mala'iku imani da littattafai imani da manzanni imani da yinin alkiyama imani da alqadari in kwa musulunci ya kadaita to ya kunshi dukkan ayyuka waɗanda suke na bayyana da na koye kamar yadda shi ma kalima ta imani in ta kadaita ta kunshi dukkan wasu ayyuka na bayyana da waɗanda suke na koye amma in sun hadu a cikin kalima guda kenan musulunci sai ya dauki ayyuka na bayyane shi kuma imani sai ya dauki ayyuka waɗanda suke koyayyu kamar yadda a wannan hadisi manzo Allah ya zana mana musulunci ga hakikanin shi imani shi ma ga hakikanin sa to shine anan malam yazo da wannan hadisi dan ya tabbatar mana hakikanin musulunci kenan dole mutun zahiri da batini duk abinda Allah ya shar'anta sai mutun ya kwatanta zai zama musulmi a hakika. A takaice nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.